الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 18 ga watan al-Muharram hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da shi kuma wancan 27 ga watan 8 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka a wannan cibiya ta uwar muminai Aisha radiyallahu anha dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatun littafin Hikmatu min at-Tarikh na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 19 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karasa bayani game da yanda aka yi سيدنا عثمان رضي الله عنه يا زما خليفه من جي روايه صحيحيه daga cikin Bukhari da sauran littafai ingantattu na sunna game da yanda sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya zama khalifa sannan mun ji kuma wata ruwaya wadda take marar kyau akwai maganganu marasa akwai lafuzza kai wadanda ba su yi daidai da wancan ingantacciyar ruwaya din ba wadda ita kuma ruwaya ce ta Abi Mihnab Lut ibn Yahya wanda shi kuma mutum ne da ba a karban ruwayarsa to bayan nan kuma sai muka dan karanta kadan daga cikin tarihin sayyidina Uthman inda muka ji cikakken sunansa shine Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayya ibn Abd al-Shams ibn Abd al-Manaf wannan shine kamar nasabarsa kuma sun hadu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a kakan annabi sallallahu alaihi wasallam Abd al-Manaf sannan ainihin wato an ruwaito cewa mahaifiyarsa sunanta Arwa binti Quraiz ibn Rabi'a sannan kakarsa ita ake kira Ummu Hakim ainihin wato binti Abdul Muttalib ita kuma gogon manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan akwai laqabinsa da alkunyarsa ana masa laqabi da Zunnurain kamar yadda muka karanta domin ya auri mata wato ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har guda biyu ya auri Ruqayya ainihin wato bayan ta rasu kuma ya auri Ummu Kulthum sannan ana masa alkunya da Abu Abdullah ko Abu Amr sannan ya musulunta tun a karan farko a hannun sayyidina Abi Bakr As-Siddiq sannan ya yi hijira zuwa Habasha kuma ya yi hijira zuwa ga ainihin wato garin Madina Sayyidina Uthman radiyallahu anhu yana da mataye yana da ƴaƴaye na daga cikin matan annabi sallallahu matan sayyidina Uthman radiyallahu an akwai Ruqayya bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam akwai Ummu Kulthum ita ma bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai ainihin wato Fakhita binti Ghazwan akwai Ummu Amr bintu Jundub akwai Fatima bintu ainihin wato al-Walid bin Abd al-Shams akwai kuma Ummu al-Banin bintu Uyayna sannan akwai Ramla bintu Shayba bin Rabi'a akwai Na'ila bintu Farafisa wayannan duk mataye ne na ainihin wato sayyidina Uthman radiyallahu an bayan rasuwar wasu ya auri wasu da aka ya auri mata daidai har mata takwas a rayuwarsa sannan yana da ƴaƴa da yawa ƴaƴansa maza tara ƴaƴansa mata kuma su biyar da aka an kada yana da ƴaƴa 14 kenan sayyidina Uthman yana da falala mai tarin yawa akwai hadisai ingantattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka nuna ainihin wato falalar sahabi Uthman bin Affan radiyallahu anhu akwai hadithin Abdurrahman bin Samura inda yake cewa sayyidina Uthman bin Affan yazo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam da dinare 1000 a cikin tufafinsa lokacin da ake kokarin shirya jaishul usra ya zube a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji dadin wannan gudunmawar ta sayyidina Uthman domin ya kawo gudunmawar ko ya zo da ita daidai lokacin da ake da bukata za a je ainihin wato yaki mai matukar muhimmanci kuma da ake da bukatar ainihin wato kudade sayyidina Uthman ya kawo tallafi da gudunmawar da babu wani wanda ya kawo irin ta a wannan lokaci wannan gudunmawa ta dadada ran annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa yace ma darrabun affana ma amila ba'd al-yawm ma darrabun affana ma amila ba'd al-yawm annabi ya tamaimaita wannan kalma ta jinjina ga sayyidina Uthman saboda irin jin dadin gudunmawa da sayyidina Uthman ya kawo domin daukakar wannan addini akwai hadisi na biyu hadisin abi musa al-ash'ari wanda shi ma muka karanta inda ainihin wato wata rana sayyidina Uthman ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin shiga wajen sa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa shi mai tsaron kofa cewa ka bude masa ya shigo kuma kai masa albushir cewa dan aljanna ne duk da cewa akwai ƴan matsaloli da wasu ƴan tangardodi da za su faru akan hanya amma duk da faruwar su karshen su dai aljanna ce sakamakon da haka tun a nan take aka yi masa bushara da aljanna amma akan wata jarabawa da za ta same shi radiyallahu an akwai hadithin Anas dan Malik shima na daga cikin hadithan falala ga sayyidina Uthman inda suka hau kan dutsen Uhud da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar da shi sayyidina Uthman sun hau ai shi dutsen Uhud sai dan yi wani motsi yayi wata girgiza annabi sallallahu alaihi wasallam yace uskun Uhud kai Uhud ka nutsu ka dauki manya-manyan mutane da babu irin su a duniya ka sani wanda ke kanka annabin Allah ne sai kuma siddiqi guda daya sai kuma wadanda za su samu mutuwar shahada su biyu wannan kaga shi ma ya shiga cikin wannan falala a karkashin wannan hadithin cewa zai yi shahada kuma mun sani cewa a musulunci daraja ce ainihin wato da ba kowa ma Allah ta'ala yake ba ita ba to shi sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki yayi masa tagomashi ya samu shahada mai tsada ma dan zaka ji yanda aka kashe shi yana karatun alqur'ani an ce jinin sa mai tsallaye tsalle ya fada kan wata aya fa sayakfikahumullah Allah zai saka maka zai bi maka haƙin shi yasa dai har yanzu duk waɗanda suke kin sayyidina Uthman za ka ga irin wannan haƙin yana nan yana bibiyar su ina fata an gane sannan mun karanta ainihin wato hadithin Ibn Umar radiyallahu an shi ma duk da yake bayani game da falalar sayyidina Uthman radiyallahu anhu za mu tashi kan gabar da malam yace wa min alamatin nubuwa qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace wa min alamatin nubuwa yace na yana daga cikin alamomin annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Murra bin Ka'ab an karbo hadisi daga Murra bin Ka'ab radiyallahu an Allah ya kara masa yadda قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن wannan sahabi Murra bin Ka'ab yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato ambatan fitina yana ambatan fituntunu da ibtila'o'i da jarabobi da zasu faru faqarrabaha ya kuma kusanto da fituntunin ya kusanto da jarabobin cewa dab ake da su fa marra rajulun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin yin bayani game da waɗannan fituntunu da za su zo sai kawai wani mutum ya zo ya gifta ya wuce muqanna'un fi thawbin yana lillibe a cikin mayafi shi wannan bawan Allah da ya wuce faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha yawma idhin alal huda, wannan wanda ya wuce dinnan a wannan lokacin da za a samu kai cikin wannan ibtila'o'i da jarabobi da fitintuno, wannan bawon Allah da ya wuce shi kam ko gezo ba zai ba yana kan shari'a. Yaqulu Murra bin Ka'b, Murra bin Ka'b yace fa qumtu ilayhi, ni kam sai na tashi na bi wannan mutum in ga wane ne, fa idha huwa Uthman, ina zuwa sai naga sayyidina Uthman. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida a kansa, ya zo wucewa ya ce lalle dab ake da shiga cikin fitintunu da rigingimu, sannan lokacin da wayannan fitintunu za su faru wannan bawan Allah da ya wuce ba zai sauka daga kan tafarkin Allah ba, yana nan akan shari'a. Da haka shi sahabin mai ruwaito hadisin yace ya tashi domin ya lullube jikinsa ne, yana lullube da mayafi, da aka ya tashi ya duba wane ne yana duba, sai ya ga sayyidina Uthman ne. Kaga wannan alamun min alamatin ko min alamin nubuwa, wannan alama ce cikin alamomin annabta tun kan abin ya faru. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa zai bar duniya, akwai kura da za ta taso, akwai hayaniya da za ta biyo baya, amma akwai waɗanda Allah madaukakin sarki zai tsare su suna nan akan tafarki, na daga cikin su sayyidina Uthman bin Affan. Wannan hadisin imam hadisi ne wanda yake Imam At-Tirmidhi ya fitar da shi ainihin wato a cikin kitab Al-Manaqib, babu manaqib Uthman, a hadisi na 3704 da isnadi ingantacce. Wa ana Aisha radiyallahu anha qalat, an karbo daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda, tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya Uthman in wallaka Allahu hadha al-amra yawma فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. النبي صلى الله عليه وسلم يتي وسيدنا عثمان يا كي عثمان إن ولاك الله هذا الأمر, إذن الله مدوككين سركي يجب أن تامك ونن الأمر نجاقورنشي, idan Allah madaukakin sarki ya dora maka wannan nauyi na ainihin wato kalifanci yauman wata rana, fa aradakal munafiqun, sai munafikai suka yi nufin an takhla'a qamisaka, ka sauka daga kan wannan kujera taka, ka sauka daga abinda Allah ta'ala ya dora ka akai ya zabe ka, suka nemi ka tuba wannan riga ta shugabanci wadda Allah ta'ala ne ya tufatar da kai ita, karka tube. Shi yasa an kakaran muka je wajen tarihin za a ga suka ce ko dai ya sauka ko su kashe shi, ga wannan hadithin yaushe zai biye musu, don haka ba shi da wani zabi, dole sai ya zabi kisan, domin an ce akwai lokaci da zai yi, in lokacin yayi Allah ta'ala ya ba shi jagoranci. Wasu munafikai kaga ya nuna cewa duk waɗanda suka yi ainihin wato hadaka da haɗin gwiwa suka yi maja wajen kashe sayyidina Uthman munafikai ne a ƙarƙashin wannan hadithin, domin sun zo ne za ka ji dalilansu duk da yasa suka farwa sayyidina Uthman suka kashe shi, don dab muke da mu fara shiga cikin haƙiƙanin darasin wannan littafin, domin dama da kan sayyidina Uthman, to daga nan al'amura kuma wanda suka faru a waɗannan shekarun na rigingimu da fitintunu da a wannan lokacin. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan munafikai suka yi nufin suka nife ka da ka tube wannan riga da Allah ta'ala ya sa maka ka tube. Wannan hadithi ne wanda yake yana cikin sunan Ibn Maja a cikin al-muqaddima ta sa babu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, babu falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, hadithi na ainihin wato 112. Kaga a karkashin wannan hadithin shi ma akwai wata alama cikin alamomin annabta, kamar annabi irmanuniya yayi wa sayyidina Uthman cewa Allah ta'ala zai jibunta masa wannan al'amari, sannan akwai wasu munafikai da za su nemi ya sauka, ya yi resigning, ya sauka daga kan wannan ainihin jagoranci, to kada ya sauka. Inna ahda al-khalifati Uthman bin Affan yu'tabaru al-asr adh-dhahabiyya lil-khilafati ar-rashida 'ala ar-ragam min tashwihihi min qibal al-mubtalin wal-mudallilin wal-jahala. Malan yake cewa inna ahda al-khalifa, lalle wannan zamani na khalifancin sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu yu'tabaru, ana la'akari da shi, ana daukan wannan lokaci na khalifancin sayyidina Uthman a matsayin al-Asr al-Zahabi, wani zamani ne gwal daga cikin gwalagwalan zamanin nika, shine zamanin khalifancin sayyidina Uthman ar-Rashida, khalifanci wanda yake kan shari'a. Alar ragami min tashwihihi, duk da batanci da aka samu akan khalifancin nasa, amma khalifancin alhamdulillah ba daga mutanen kirki ko mutanen arziki aka samu suka ko batancin ba. Min qibalil mubtarina, wannan batancin ya biyo ne ta bangaren al-mubtarina, maƙaryata, wal mudallilina, da masu ƙoƙarin batar da mutane, wal jahalati, da jahilai marasa kan gado, su ne suke sukan khalifancin sayyidina Uthman, kamar yanda waɗannan ƴan gabagadiyan su ma suna daga cikin wanda suka ce wai gwamnatinsa gwamnatin gurguzu ce, wai masu kuɗi kawai ya ƙara wa ƙarfi, talakawa suna kuka, waliyazu billah. To kaga shine malam yake ishara zuwa ga cewa wannan yana daga cikin al-asarul zahabi. In kana neman shekaru na zinare, gwalagwalan shekaru, shekaru shine shekarun da sayyidina Uthman na daga cikin su lokacin khalifancin sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Duk da cewa an samu wasu makariyata, wasu batattu masu batar da mutane, wasu jahilai sun yi batanci ga wannan shugabanci da khalifanci na sayyidina Uthman. Fa fi zamanihi, domin a zamanin sayyidina Uthman, zamanin sayyidina Uthman radiyallahu anhu ne, imtaddat ruqatul islam, wato ginshikin musulunci ya ƙara ƙarfi, wato madaukan musulunci sun ƙara samun ƙarfi lokacin sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Imtidadan aziman, wato ƙarfi kuma mai girman gaske. Wa amma rakha'u, lokacin sa ne wadata ta game ko ina da ko ina, lokacin sa ne aka samu kai cikin wadata, birni da ƙauye duk inda ka shiga za ka ga talakawa suna cikin jin daɗi, suna cikin walwala, ba matsi, ba takura, komai ana samun sa cikin sauki, cikin yalwa. An fahimta, ba kuncin rayuwa lokacin sayyidina Uthman, ba samu kai cikin babu ba a lokacin sayyidina Uthman. Sannan banda wannan, wal amnu, ga abinci, ga aminci lokacin sayyidina Uthman, ga abinci, ga kuma me aminci. Zaka tafi duk inda zaka tafi ba wanda zai tare kai ya kwace maka waya, zaka tafi duk inda zaka je ba ka tsoron wani zai tare kai a bakin hanya, a bakin titi, ya kame kai cikin daji da kai ya ce sai an kawo kudin fansa. Lokacin sayyidina Uthman duk babu wannan, an samu aminci. Ina fata an gane, ga abinci, ga aminci. Kaga alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin, to me ya rage kuma, sune dama rayuwar, a samu abinci, a samu aminci. Wazdadatil adiyat, sannan allowances, kawai abu shi iska, kawai a ce kowa, kawai kana zaune ka ji alat din, ka ji kawai wani alat bararam ya shigo cikin wayarka, kawai wani allowances ne daga gwamnatin tarayya kawai aka turo ma, na menene, na man petrol ne, a'a na port authority aka samu, a'a na yan fasa kori da ake tarewa, na ina kai ma baka sani ba, kawai zai dai kaga kawai wani lokaci kawai kaji talakawa, kawai su ji alert yana ta shigowa cikin wayarsu, sai kawai ka kunna radio ka ji an ce gwamnati ta tura mutane wani dan kuɗi ne ya shigo, aka yi wa mutane allowances. Lokacin sayyidina Uthman shi ma wannan allowances din ya karu nan da nan, gashi da yawa kuma nan da nan an yi, saboda wadatar da aka samu. Allah ya maimaita mana irin wannan shugabanci. Wastamarra hadha ar-raqa, wannan wadatar ta ci gaba. Wa hadhihi al-futuhat, sannan banda bude-bude na manya-manyan garuruwa waɗanda suke ƙarƙashin dauloli na kafirci, wanda aka yi nasarar dawo da su ƙarƙashin jagoranci da gwamnatin musulunci, an samu futuhat da yawa kamar yanda zamu ji. Muddata khilafati Uthman, wato a lokacin khalifancin sayyidina Uthman ya salam. مدته خلافة عثمان عثمان زها أثمت زها وتزها أثمتي عشرة سنة وتلوكت الكليفة سيدنا عثمان كسن شكرا قوم شاجو ثم كانت الفتنة سنة 35 من الهجرة تعالى تكون وننت فيها تجين دادي دفرن تكي دواداتا دأمنتي kusan shekara 12 sannan sai kuma ainihin wato fitina ta kunno kai a shekara ta 35 min al-hijrati daga hijira hina kharaja jama'atun min al-mujrimin lokacin da aka samu wata jama'a cikin yan daba an fahimta az-zalamati az-zalimai udwanan bisa zalunci wato udwanan bisa ketare iyaka wa zulman da zalunci فقتلوه سكزو سكا كش سيدنا عثمان في بيتي اчкин gidansa wa huwa yaqra'u al-Qur'an yana karatun al-Qur'an tunda aka balla wannan kofa kuma shikenan ba a sake zama lafiya ba kaga shi ma bayan ya tafi sayyidina Ali shi ma haka akai masa bayan ya tafi shi ma kaga sayyidina Hussein shi ma abin da ya faru kenan Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda al-mabahathu ath-thalith مالي يجي سيكم مبهثين أكو أهم الأحداث في خلافة عثمان مهمان أبو بوان دسك فارولوكة خليفة سيدنا عثمان رضي الله عنه لقد كان عهد عثمان مليا بالفتوحات زامن سيدنا عثمان تكيك دبو دبو دنقرورو دكثش واستمرد لمدة 10 عوام kuma an dauki tsawon shekara 10 wannan bude-buden ana ta yin sa daga wannan gari sai wannan gari daga wannan kasa sai wannan kasa ana ta bude su wa kanan min ajalli sanawat shekarun wadannan guda 10 suna daga cikin mafiya girman shekaru wa atamma mafiya cika khilala hadhihi sanawat a cikin wadannan shekaru guda 10 na khalifancin sayyidina Uthman نشر بساط الدولة الإسلامية أكساميا لشمفتا وتوت دولة مسلنتي ففيها غزا معاوية قبرص أولا شكرني أتشن سنة سيدنا معاوية يجا غوران ترين دينرياكي أكبودي غرند أكي كرا قبرص وكان عمر قد منع الغزوة عن طريق البحر وان سيدنا عمر رضي الله عنه لو كتنين خليفة ya hana aje wannan yakin na wannan garin Qubrus din an tariqil bahar ta kan ta ruwa wa azila Uthman bihi amma lokacin sayyidina Uthman sai ga ana da shiri da kimtsi zai iya yiwa a gabatar da wannan yakin ta irin wannan sigar da shi sayyidina Umar yake ganin a lokacin sa bai kamata ai wannan yakin ba dan haka shi a lokacin sa yayi izini aka shiga ta nan gurin wa Futihat Azerbaijan wa Armenia wa Kabul wa Sijistan wa gairuha kathir a wannan lokacin ne aka bude manyan kasashen da kake jin sunayen su a yanzu tun a wancan lokacin akwai Azerbaijan akwai Armenia akwai Kabul akwai kuma Sijistan da wasu cikin kasashe masu yawa wanda aka bude su suka shigo karkashin daular musulunci lokacin khalifancin sayyidina Uthman radiyallahu anhu وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة ذات الصواري كما لوكاتن خليفانتن سني اكي واني بابان ياكي دا اكي كيرانسا ذات الصواري ذات الصواري واني ياكي ني واندا زاما كارانتا شي ا كان غبا واتو yana daga cikin yaki wanda yake ainihin wato mai girma da aka yi lokacin khalifancin sayyidina Uthman radiyallahu anhu wa akbar tawassu'in lil islam fi ahd al khilafah ar rashida كان في أهل عثمان بن عفان رضي الله عنه ما في جرمان بودابودي ده مسلنتي يسامو تو يسامي شني أزامن كليفانتي واندي كي تفيا أكن شريا يا كسان تيوة تولوكة كليفانتي سيدنا عثمان رضي الله عنه فقد قام عثمان بتوسعة المسجد النبوي سيدنا عثمان ده تشين ايكن ده ياسيا وجن ايني هو تو فاتة ده مسلا تمن زن الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام na daga cikin aikin sayyidina Uthman lokacin yana khalifa shine fadada masallacin harami daga cikin yaƙe-yaƙen da yayi na daya akwai gazu ifriqiya
akwai yakin da aka yi na kasashen Afirka gazo Afrikiya sanata 27 wato shekara ta 27 bayan hijira ka duba al-bidaya wan nihaya mujalladi na 7 shafi na 157 za ka ga me ya faru a bude Afrikiya amara Uthman radiyallahu anhu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh Sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya umarci Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh an yagzu bilada Afrikiya ya zama komanda ya jagoranci tawagar sojoji domin aje a yaki kasashen Afrikiya fa idza btataha Allahu alayhi falahu khumsul khums min al-ganimati nafla sannan sayyidina Uthman yayi masa wani irin abu na wato zaburawa yace idan Allah ta'ala ya bada nasara aka bude garuruwan Afrikiya ta hannun Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh to yana da wato khumsu al-khums min al-ganima yana da khumsun khumsun ganima wannan kari ne doriya akan kuma ganima da za a raba da shi ma'ana duk abin da aka samu to in an kasa ganima gida biyar to wannan biyar din kuma ya raba gida biyar ya dauki kashi daya to kaga wannan yana daga cikin irin salo na musulunci da kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kwadaitar da sahabbansa in za a je yaki yace duk wanda yayi abun azo a gani ko ya kashe wani bujumin kafiri to za a yi masa kaza ko falahu salabuhu ajma'a a ce tube duk abin da wannan kafirin yake da shi tunda su za su je yaki galibi sukan je da gwalagwalai a jikin su da zinare wani takobin sama ko gidan takobin na zinare ne a ce ka kwashe duk abin da yake na jikin wannan kafirin kaga wannan duk hanya ce ta zaburawa da haka irin wannan salan sayyidina Uthman yayi amfani da shi ga komanda Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh yace idan Allah ta'ala ya bada nasara bude garuruwa ko kasashen Afrikiya to yana da khumsun khumsun ganima fasara ilaiha fi 10,000 dan haka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ya tafi da rundunar yaki zuwa biladu Afrikiya yana tare da sojoji 10,000 faftataha sahalaha wa jabalaha Allah ta'ala ya bashi nasarar bude ta wato sahalaha wato kasan inda yake wato ba mai tudu ba daidaitacciyar kasa shine sahalaha kaman kace ban wato abin nan doran kasar ta wajabalaha da duwatsin ta wanda suke ko dai akan tudu ko kan tsaunuka da kuma wanda suke kan kwari suke cikin kwari to dukkanin su Allah ta'ala ya bashi nasara wada khala ahlu hafil islam mutanen Afrikiya suka shigo cikin addinin musulunci wa aqada Abdullah bin Sa'ad khumsal khumsi min al-ganima alƙawarin da khalifa yayi masa dan haka ana samun nasara sai ya ware ya dauki khumsun khumsun ganima wa ba'atha bi arba'ati akhmasihi ila Uthman sannan ya aika da wato khumsi biyar a khumsi hudu cikin khumsi din nan da ya raba guda biyar shi kuma ya dauki daya to sai ya aika da kaso hudu cikin wannan khumsin zuwa ga sayyidina Uthman radiyallahu anhu wa qassama arba'ata akhmasin akhmasil ganima bainal jaysh sannan kuma ya raba ainihin wato ya raba arba'ata akhmasin wato khumsi hudu kaso hudu kenan na khumsi na ganimar tsakanin kuma su sojojin yaki tunda yanda aka ce idan an samu wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu ko to wannan khumsin in an kasa ganima gida biyar to shi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh in ya kasa gida biyar to ya dauki kashi daya ma ya kasa shi gida biyar ya dauki kashi daya ya aika da kashi hudu ga khalifa nan kuma kashi hudun farko da aka kasa biyar din shi kuma sai a raba wa sojoji an fahimta kaga kenan ya kasa gida biyar sai ya dauki kashi daya saura kashi na hudu to wannan kashi ɗayan da ya dauka kuma sai ya sake kasa shi gida biyar saura kashi nawa a can shi ma hudu to sai ya dauki kashi ɗayan sa a can rago hudun sai ya aika wa khalifa wannan hudun kuma ta farko ita kuma sai ya rabawa ainihin wato sojojin sa an fahimta ko fa asabal faris 3,000 sai ya zama dukkan mahayin doki ya samu dirhami 3,000 3,000 dirhami 3,000 alfun lahu
dirhami dubu nasa wa alfani li farasihi dirhami dubu biyu na dokinsa wa asabar rajila alfun wanda kuma ba shi da doki a ƙasa yake tafiya shi kuma za a ba shi dirhami dubun sa sai zamto wanda ke da doki kaso uku ake ba shi nasa kaso daya na doki kaso biyu domin farmaki da gudunmawar da wanda yake kan doki zai bayar ba ita wanda yake kan ƙasa zai bayar ba da haka nan ma sai aka sake bambantawa da haka shi wanda yake kan doki kaso uku za a ba shi kashi biyu na dokin sa kashi daya nasa wanda kuma yake kan kafafuwan sa to za a ba shi kashi daya ne da haka wanda yake kan doki za ka ba shi salasatu alaf wanda yake ƙasa kuma aka ba shi ainihin wato alf wannan shine abin da ya faru a bude Ifriqiya daga cikin muhimman abubuwan da suka faru lokacin khalifancin sayyidina Uthman akwai waqa'atu jarjir wal barbar ma al muslimin akwai yaki da gumurzun da aka yi na jarjir da kuma barbar tare da musulmi a shekara ta 27 bayan hijira kaga dai a shekara duk guda kenan wancan na Ifriqiya shi ma shekara ta 27 shi ma wannan shekara ta 27 lamma qasadul muslimuna wa hum 20,000 Ifriqiya lokacin da musulmi suka nufi kasashen Afirka a wato su 20,000 wa alaihim Abdullah ibn Abi Sarh wato a karkashin jagorancin Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh wa fi jaishi Abdullah ibn Umar sannan a cikin rundunarsa akwai Abdullahi dan Umar wa Abdullahi ibn Zubair akwai Abdullahi ibn Zubair manyan sahabbai samada ilaihim malikul barbar jarjir dan haka sarkin barbar sai ya nuface su da nasa sojojin fi 20 wa 100,000 cikin sojoji 120 wa qila 200,000 wani kaulin ma an ce sojojin sa 200,000 ne shi jarjir wanda shine maliku barbar da haka ya fuskanci wannan tawaga ta sahabbai da shi da wannan babbar runduna ta sa ta sojoji 200,000 ko 120 kamar yanda wata ruwaya ta nuna falamma tara aljama'an yayin da jama'un guda biyu bangarorin guda biyu suka yi ido hudu da juna shine falamma tara aljama'an yayin da bangaren musulmai da bangaren jarjir suka yi ido hudu da juna amara jaishahu fa ahadu bil muslimin hala sai shi jarjir ya umarci rundunarsa da ta yi wa musulmi gabaki ɗayan su kawanya mai ban tsoro aka kewaye musulmi tunda sun ninninka su sun rubanya su a yawa fa waqafal muslimuna fi mawqifin lam yura ashna amin musulmi suka tsaya a wata matsaya ba a taba ganin matsaya mafi muni ba sama da matsayar da musulmai suka tsaya a wannan lokaci wala akhwafa alaihim min babu wani gurin tsayawa wata matsaya da musulmi suka taba tsayawa da aka fi ji musu tsoro sama da wannan matsayar da suka tsaya a inda suka tsaya a wannan yakin fa qala abdullahi ibn zubair sai yace fa nazartu ila al-malik jarjir yace kawai sai ya kalli sarki jarjir sarkin barbar da ya kalle shi min wara'i sufuf ta bayan sahun sojojin sa tunda shi yana can baya wa huwa rakibun ala birzaun yana haye akan wani dan gajeren doki shine birzaun wani doki ne wanda yake ba irin na larabawa bane to yana kan wannan dokin da ake wato birzaun wani gajeren doki ka koma cikin lisanul arab mujalladi na 13 shafi na 51 za ka ga fassarar wannan birzaun din to yana haye akan wannan birzaun din wa jariyatani tuzillanihi birishit dawis ko dawawis wa jariyatan ga wasu yan mata tuzillanihi sun yi masa inuwa sun yi masa lema birishit dawawis da ainihin wato gashin addawawis wato dawisu saboda kasaita gashin dawisu ne aka yi lema da shi dan haka sun masa lema su wayannan yan matan da wannan gashin dawisu fa zahartu ila abdullahi ibn sa'd ibn abi sarh abdullahi ibn zubair yace kallan da yake kawai sai tuno da wata hikima da wata dabara dan haka sai yazo wajen commander abdullahi ibn sa'd ibn abi sarh yace sai yazo wajen sa fa sa'altuhu
yace sai na tambaye shi an yaba asa ma'iman yahmi zahari yace ina so ka hada ni da waɗanda za su kare mun baya na waɗanda za su take mun baya ina so ka bani waɗanda za su kare ni ta baya na fa aqsil al malika ina so in nufi inda wancan sarkin yake fajahaza ma'i jama'atan min ash-shuja'an nan take abdullahi bin sa'ad bin abi sarh ya shirya masa wasu jarumai wasu gwarazan sahabbai ya hada shi tare da su kale yace fa amara bihim fa hamau zahari da haka nan take abdullahi bin abi sarh ya ba su umarni yace su bani kariya ta bayana da haka suka take masa baya suka taho yace wa zahabtu na taho hatta kharaqtu as-sufufa ilay hannake ta sahun inda sojojin sa suke na tafi har zuwa inda yake wahum yadhunnuna anni fi risalatin ila al-malik su a tsammanin su sojojin sa da suka ga na taho ba tsoro na taho gaba gadi an fahimta na taho kawai shikenan ya wuce dariya dan na ce gaba gadi ai ba irin waccan bace ai ko dan haka sai suna tsammanin wani sako zai kai wa sarki wani bayani komanda ya turo shi yaje ya fada wa sarkin su falamma qtarabtu minhu yayin da nazo dab da shi sarkin ahassa min nisharra sai ya fahimci ba alheri bane tare da ni sai ya fahimci nufo shi da ne ba da alheri na nufo shi ba fa farra ala birzauni dan haka ya arce akan wannan doki nasa falahibtuhu ni kuma take na cin masa fada'antuhu birumhi na soke shi da mashi na wazafabtu alaihi bisaifi na kuma karasa shi da takobi na to kuma kaga tunda an kashe uban gayyar uban tafiya to shikenan kuma rinduna ta kare ka duba wannan irin karfin hali zai fa iya zuwa kan ya isa wajen sarkin aikata kata da shi kana ji sojoji 200,000 a wata ruwaya amma ka duba karfin zuciya da karfin imani da yaqini irin na sahabbai zai iya yiwa ya taho yayin nasarar kamar yanda aka samu nasara zai iya tahowa kuma a samu akasin nasarar ta yanda za a kashe shi ya zamanto da shi da waɗanda suka rufo masa baya ba wanda ya sha amma haka yi keto kuma Allah ta'ala ya bada nasara wa akhastu ra'sahu yace na dauko kansa fa nasabtuhu ala ra'si rumhi na soke shi a tsinin mashi na wa kabbartu nayi kabbara falamma ra'a zalika albarbaru yayin da wannan yan kabilar barbar suka ainihin wato suka ga abin da ya faru faraku sai suka tsorata kalma faraku ay khafu ka duba lisanul arab mujalladi na 10 shafi na 304 wa farru ka firaril qata su ma sai suka tarwatse sai suka arce suka fita da gudu kamar irin gudun tsuntsu shine alqata wani nau'i ne na tsuntsu wa atba'ahumul muslimuna muslimi ko suka bi su yaqtuluna wa ya'sirun suna kashe na kashewa wa ya'siruna suna daure na daurewa suna ribace na ribacewa fa ganimu ganaima jamma muslimi sun samu ganima mai tarin yawa a wannan yaki wa amwalan kathira sun samu dukiya mai dimbin yawa wa sabiyan azima sun samu bayi da fursunonin yaki masu yawa wa zalika bi baladin yuqalu lahu subaydila wannan abu wannan gumurzu da wannan yaki ya faru ne a wani gari da ake kiransa Subaydila ala yawmayn min al-Qayrawan wato tsakanin sa kwana biyu ne daga Qayrawan shi wannan garin Subaydila to anan wannan yakin ya faru akai wannan nasara fa kana hadha awwal mawqifin ishtuhira fihi amru Abdullah ibn Zubair wannan shine farkon matsaya farkon yakin da al'amarin Abdullahi ibn Zubair ya shahara ka duba al-bidaya wan nihaya ahadafu sanata 27 abinda ya faru a shekara ta 27 waqatu wato jarir jarjir wal barbar ka kuma duba tarihi khalifatu ibn khayyab mujalladi na 1 shafi na 34 daga cikin abinda ya faru lokacin sayyidina Uthman yana khalifa akwai yakin da ake kira zatus sawari shi kuma wannan zatus sawari din ya faru ne shekara ta 31 bayan hijira jama'a Constantine ibn Herakla ar-Rum Constantine dan Herakla sarkin Rum ya tara wani gangan ko da jama'a wa ma'ahumul barbar sukai hadin gwiwa tare da wayennan barbar din liqitali Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh domin su yi arangama su yaki Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh wa saru ila almuslimin fi jam'in lam yura mithlu dan haka suka nufi inda musulmi suke suka tafi wajen musulmi a cikin wani irin gangan ko da a irin wannan yakin ba a taba ganin irin sa ba wa qad kharaju fi 500 markabin domin sun fito ne ainihin wato cikin 500 markabin wato abin hawa 500 wa qasadu Abdullah ibn Abi Sarh fi ashabi da haka suka nufi Abdullah ibn Abi Sarh cikin sahabbansa bi biladil garb a kasashen garb wato magharib da ake kira a wannan lokacin wanda a wannan lokacin biladul garb alqadima sune irin su Libya irin su Tunisia irin su Jazair irin su Mauritania Morocco wayannan da ana kiran su ainihin wato biladu al-Maghrib a wannan lokacin falamma tara al-jam'an yayin da ainihin wato al-jam'an wannan tawaga guda biyu bangaren musulmi da bangaren kafirai suka yi ido hudu da juna batar rumu yusallibun to sai ainihin wato rumawa suka kwan suna bautar cross suka kwan suna bautar cross wa batal muslimuna yusalluna su ko musulmi suka kwan suna sallah wa yaqra'una alqur'ana suna takaratin alqur'ani falamma asbahu yayin da gari ya waye saffa abdullahi bin abi sarh ashabahu sufufan fil marakib abdullahi bin abi sarh ya sanya sojojinsa a cikin sahu fil marakib suna kan ababan hawa wa amarahum bi dhikrillahi wa tilawati alquran ya umarce su da su dinga ambatan Allah su dinga karatun alqurani wa kanat arrihu ma arrum wal barbar to a lokacin iska tana kadawa ta kasance tana bangaren ainihin wato rumawa da kuma barbar summa sakanat arrihu can sai kuma iska ta nutsu ta tsaya fa qala lahumul muslimuna to sai musulmi suka ce da su in shi'tumul qital in kun so a fara yaki in kun so yaki ay yaki thumma nazala Allahu nasarahu ala almuslimin Allah madaukakin sarki ya saukar da nasara sa ga musulmi fa haraba Constantine sai shi wannan Constantine ibn Herakl ya tsere ya gudu wajen shuhudar rundunarsa wa aqama Abdullah ibn Abi Sarh bi dhati sawari ayyaman da haka Abdullah ibn Abi Sarh ya zauna ya kwan wato ya tsaya a wannan gari na ainihin wato zati sawari tsawon kwanaki thumma raja'a mansuran muzaffara sannan kuma ya koma yana mai nasara yana kuma ainihin wato wanda ya rabauta ka duba cikin albidaya wan nihaya abinda ya faru a shekara ta 31 za ka ga wannan yaki na zati sawari daga cikin abinda ya faru lokacin sayyidina Uthman radiyallahu anhu yana khalifa akwai tawsi'atul masjidin nabawi akwai fadada masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma aiki fadada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu al'umma ta kare yawa ana da bukatar haka dan haka ya sake fadada masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na hudu abu na biyar bina'u awwal usdulin bahari lokacin sa aka fara yin wato manya manyan wato cincirundo na jiragen ruwa a jibge jiragen ruwa irin babban jirgin ruwa mai diban kanana da makamai domin abin nan da kaga su kansu tura yanzu da suke wannan aje a samu wani jirgin ruwa ya zama to har da wata karamar ainihin wato gurin saukar jirage a ciki ana zuwa ana diban makamai ana tashi wannan idea sayyidina Uthman ce
shine farkon ainihin wanda ainihin wato ya fara yin wannan ustul al-bahri shi ustul shine wato jama'atun min as-sufun allati takunu fi tashkilin wahidin lil qiyam bi gardin harbi wannan shi ake kira ustul to shine farkon wanda ya fara samar da irin wannan dabara ta ainihin wato ruwa samar da manya-manyan jiragen ruwa domin ainihin wato kai farmaki a cikin su daga cikin ainihin wato muhimman abubuwan da suka faru lokacin khalifancin sayyidina Uthman akwai jam'ul qur'an marratan thaniya akwai tattara alqur'ani karo na biyu akwai tattara alqur'ani lokacin sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu an fahimta ko da yake akwai dan bambanci tsakanin aikin sayyidina Abu Bakar da aikin sayyidina Uthman shi sayyidina Umar compilation of the Quran shi kuma sayyidina Uthman standardization of the Quran da kusan aiki ne kusan kamar dittar alqur'ani ne amma shi wannan yana yayi kokarin ya maida alqur'ani ya zama standard shi lokacin sayyidina Uthman kenan bisa abubuwa da suka faru na shigo waɗanda ba musulmi ba wanda ba sa jin larabci da sauran abubuwa dai wanda an ka koma cikin tarihin dalilin da yasa sayyidina Uthman ya sake yin wannan aiki zaka ji cewa akwai bayanai da yawa wanda zaka gamsu da kuma ainihin wato kaga kokari da kwazon sayyidina Uthman na yin wannan aiki a wannan lokaci da haka yana daga cikin abinda sayyidina Uthman yayi shine jam'ul qur'an marratan thaniya wa kallafa arba'atan ya kuma dora nauyin wannan aiki na tattara alqur'ani ya dora shi ga mutum hudu thalathatun min quraishin uku daga ciki daga quraishawa wa wahidun min al-ansar daya kuma daga cikin lansarawa amma al-qurashiyuna la fahum amma su quraishawan sune akwai abdullahi ibn zubair akwai sa'id ibn al-as akwai abdurrahman ibn al-harith waɗannan suna cikin ƙurayshawa suna cikin ƴan kwamitin wa'anda sayyidina Uthman ya nada domin ainihin wato su sake tattara alqur'ani karo na biyu wa ammal ansariyo amma shi wannan balansaran wanda yana cikin kwamitin shine fa huwa zaid bin thabit shine zaid bin thabit radiyallahu anil jami wa lamma kutibatil masahif al uthmaniyya yayin da aka rubuta waɗannan mushafai alqur'anai da ake kira masahiful uthmani to da aka rubuta su ursilat sai aka aika su ilal biladil islamiyya zuwa manyan garuruwan musulunci lam yaktafi uthmanu bi irsaliha fil am ila al amsar sayyidina uthman bai tsaya iya aika su zuwa manyan burane ba iya nan ya tsaya ba wahadaha iya haka kawai litakuna al malja yake cewa lam yaktafi uthmanu bi irsaliha ila al amsar wahadaha litakuna al malja wal marja Sayyidina Uthman bai aika waɗannan alqur'ani copy na alqur'anan zuwa waɗannan garuruwa dan su zama makoma su zama mafaka kawai ba bal arsala ma kulli mushafin aliman min ulama'il qira'a bal duk alqur'anin da ya aika to sai ya aika musu da wani gangaren wani alaramma masanin alqur'ani da qira'a da zai aika da alqur'anin tare da shi yu'allimul muslimin alqur'an dan ya karantar da musulmi alqur'anin wafqa hadha al-mushaf yayi daidai da wannan mushafin da aka kai musu wa ala muqtadahu kuma bisa abinda yake na ka'idojin shi wannan mushafin dan haka in an aika da shi sai kuma a hada da wani alarama wanda in yaje zai karantar da al'umman musulmi na wannan ainihin wato gari wannan alqur'ani fa amara zaid bin thabit an yuqri bil madina da haka sai umarci zaid bin thabit ya zama shine ƙari inda zai dinga karantar da wannan alqur'ani ga mutanen Madina wa ba'atha Abdullah ibn Sa'ib ila Makkah sannan ya aika Abdullah ibn Sa'ib zuwa garin Makkah wal Mughira ibn Shihab ila Sham Mughira ibn Shihab shi kuma ya aika shi ƙasar Sham wa Amir ibn Abdul Qais ila Basra shi kuma Amir ibn Abdul Qais ya aika shi Basra wa Aba Abdurrahman as-Sulami ila Kufa Abu Abdurrahman as-Sulami shi kuma ya tura shi Kufa wa taraka indahu fil madinati mushafan sadisan sannan mushafi na shida kuma ya barshi anan a wajen sa a garin Madina wa huwa alladhi yusamma bil mushafil imam wanda shi ake kira da al mushaful imam shine yana hannun sa shi kuma ka ji wannan irin aiki mala cikin shekara 12 shekara 10 dukka ji aka yi waɗannan abubuwan ina fatan gane to wayannan sune ahammul ahadath fi khilafati Uthman radiyallahu anhu المبحث الرابع تو مبحثي نه هدو بدء الفتنه فاركم فتنه الله يكيه مو ده فتنه الله يصري مو ده فتنه بدء الفتنه فاركم فتنه
بدأت الفتنة في سنة 34 من الهجرة فتنة تابارة daga shekara ta 34 daga hijira indama hawala ba'dul jahalati taqam an yakhruju ala Uthman bin Affan radiyallahu an lokacin da wasu jahilai kaskantattu shine at-taqam al ay arazilun nas su ake kira taqam kaskantattun mutane ba wasu masu mutunci ba ba wasu mutane ne masu kima ba wasu masu daraja bane kakka dauka wasu mutane ne wanda suka yi wannan shirye tawaye wa sayyidina Uthman ka dauka wasu mutanen arziki ne arazil kaskantattu ne yan daba lokacin da waɗannan jahilan mutane at-taghab waɗanda suke kaskantattu yan daba yan jagaliya suka yi nufin an yakhruju ala Uthman bin Affan su yi tawaye wa sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu an fa amsaka bihim sai kame gabarin daukan mataki akan su sun dan fara wannan so muso mun ya kame gabarin daukan mataki akan su yana ganin kamar wata fitina ce ta taso kila waɗannan an yi musu nasiha aka waye musu da kai za su fahimci akan kuskure suke thumma annabahum ala fi'lihim sannan ya aibata su ya zarge su akan wannan aiki nasu ya nuna wannan abin da suke yunkurin yi ba shi da kyau abu ne wanda yake musulunci baya son sa ya aibata su akan wannan yunkuri nai masa tawaye da kifar da gwamnatin sa wata raka kuma sai ya rabu da su shine a can kasa malai ce walaitahu lam yaturkuhum ina ma dai bai basu ba walakinahu qadrullah sai dai kaddara ta riga fata da tun a lokacin ya murkushe su shikenan kila da wani labarin ne zamu karanta ba wanda zamu karanta yanzu ba to amma kaddara ta riga fata wa'yancan hadithan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta yin ishara zuwa gare su sai sun tabbata shi yasa sai nan a ƙarsa malai ya ce walaitahu lam yaturkum da dai ya ja musu kunne ya musu fada kawai sai ya rabu da su to shi ne a can malai ya ce walaitahu lam yaturkum ina ma dai bai basu ba walakinnahum lam yasbiru sai dai fa basu hakura ba balista'addu sai suka sake koma suka ƙara yin shiri akthar fiye da shirin su na farko wa kharaju marratan thaniya suka sake yunkurowa suka sake fitowa ainihin wato karo na biyu fi sanati 35 a shekara ta 35 kaga shekara daya kenan da yayi musu wannan sai ya dauka su kenan sun hakura sun koma ashe da suka koma suka ci gaba da shiri wannan mummunan aiki wato shiri nasu suka ci gaba da yi bayan shekara guda sai suka sake yunkurowa a shekara ta 35 min al-hijrati daga hijira sai suka sake fitowa min diyarihim daga kasashen su garuruwan su dan ba wai a guri ɗaya suke ba sun riga sun sanar da junan su suna duk wanda suke irin da wannan rubabbiyar fikira din da wannan tunanin to ana nan duk ana nan ana ta wanke kwakwalan su da haka duk an tattaro su da haka kowa sai aka yi mahada sai suka fito daga ainihin wato garuruwan su ka annahum yuriduna al-hajja kai ka ce mutanen arziki ne aikin hajji za su wannan daga kasarsu wannan daga garinsu wannan daga garinsu sai suka zo kaman zuwa za su wuce ta garin Madina su wuce su je su yi aikin haji wa marru ala madinati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar sun zo ne za su je aikin haji su wuce ta madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe da muguwar manufa suka zo thumma hasaru amiral mu'minin Uthman bin Affan to bazu to ba tsammani mutane ne daga wurare daban-daban ba ada masaniyar kudurinsu sai ga su kuma sun zo da yawan gaske kamar za su wuce daga ta Madina su tafi aikin haji kawai sai suka yi wa gidan sayyidina Uthman radiyallahu anhu qawanya suka tsare amirul mu'minin Uthman bin Affan fi baiti a cikin gidansa hatta qataluhu shahida basu bar gidansa ba har sai da suka cimma wannan mummunan kuduri nasu na kashe shi suka kashe shi a matsayin wanda ya shahada ba da hisarin bayan tsare shi da suka yi dama 40 yawan wanda wannan tsarewar sai da ta dawwama tsawon kwana 40 kwana 40 aka yi yana cikin gida ba shiga ba fita wa muni akhilalaha min kulli shay'in sun hana shi komai a wannan kwana 40 din hatta salati fil masjid har sallah ya fito masallacin manzo Allah suka hana shi
to shi kuma kaga canga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ta'ala ya jukunta maka wannan al'amari ya sanya maka wannan rigan wasu munafikai suka ce sai ka tube ta kaka tube ba dan wannan wasiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba da sai ya rizani ya ce ya sauka to amma in ya sauka suwa ya bawa gwamnati ka dai ga irin wayanda suka zo suka yi tawaye da haka sayyidina Uthman haka ya zauna cikin wannan kwanakin ko sallah ya fito jami'i babu asbabul fitna wai ka san dalilan wayannan fitintunin ka san dalilin da yasa suka zo suka kashe sayyidina Uthman shine malam ce dalilan fitinar asbabul awwal dalilin su na farko wa huwa sababun ra'is kuma shine jigo a cikin sababban nasu cikin dalilan nasu jigo a cikin dalilin shine wannan rajulun yahudiyun yuqalu lahu abdullahi bin saba jigon sababin farko shine wata kungiya da wata jama'a da wannan munafikin bawa ba yahude ya shirya wanda ake kira abdullahi ibn saba ka koma cikin ka duba kitab abdullahi bin saba hal huwa haqiqatan am khayal wani littafi ne sunansa kenan abdullahi bin saba hal huwa haqiqa am khayal shin wai wannan abdullahi bin saba din gaske ne akwai shi ko kuma tatsuniya ce ka koma zaka ji bayanin waye abdullahi bin saba a can wa qad salama al-mutaqaddimuna ala ithbat hadhihi shakhsiyya haqiqa manyan malamai magabata sun sallama sun mika wuya akan tabbatar wannan shakhsiya wannan mutun cewa an lalle an yi shi saboda ɗan shi'a na daga baya baya suna cewa ba wani abdullahi bin saba babu shi kamar yanda zamu karanta to sai malai yake cewa wa qad salama al-mutaqaddimuna magabata sun sallama ala ithbat hadhihi shakhsiyya akan tabbatar da wannan mutun cewa an yi shi a tarihi akwai shi bal banda ma haka wa nasabu firqatan min al-firqi har ma su magabata suna jingina wata kungiya cikin kungiyoyi ila abdullahi bin saba zuwa ga shi wannan mutumin abdullahi bin saba fasammauha as-sabaiya suna ma kiran wannan kungiyar ta sa as-sabaiya aw as-sabaiya ko kuma sabaiya wa nasabu ilaiha mu'taqadatin khassatan biha kuma malamai sun jingina wasu aqidu wanda duk kungiyoyi babu masu wannan aqidin sai su wasu aqidu ne na musamman su suka kebanta da wannan aqidin wa mimman ankara hadhihi almas'ala na daga cikin wanda yake inkari wanda yayi inkarin wannan mas'ala ta abdullahi bin saba yace ba wani abdullahi bin saba rajulun wani mutum ne yuqalu lahu murtadal askari ana kiransa da murtadal askari wani dan shi'a ne fi kitabin lahu a wani littafin sa asmahu da yasa masa suna abdullahi bin saba wa asatirun ukhra abdullahi bin saba da kuma wasu tatsuniyoyin daban sunan littafin kenan da haka shi a wajensa abdullahi bin saba babu shi saboda tabbatar wannan abdullahi bin saba na daga cikin abinda zai sake fito maka da munin aqidar shi'a to shi yasa sai suke ta kokarin su rufe tarihin su ce ba wani abdullahi bin saba da za a saboda abinda ya biyo bayan kungiyarsa yayi muni wa mimman ankara bin saba na daga cikin waɗanda suka yi inkarin abdullahi bin saba suka ce ba a yi shi ba aidan taha husain akwai wannan mulhidin da ake kira taha husain fi kitabihi a wani littafin sa aliyun wa banuhu wa gairuhuma da wasu suma amma shi taha husain falam yazid ala tariqatihi almu'tada bai gushe ba akan irin wannan tafarkin da yake tafiya akai wanda ya saba fi inkaril yaqiniyat wajen abin da yake yaqini ne amma ya inkari abu ne haqiqa yace ba haqiqa bane abu ne yaqini ya tabbatar da shi yace bai tabbata ba wal musallamat da abubuwan da duk masu hankali sun sallama cewa haka ne taha husain sai yazo cewa ba haka bane da haka yabi irin wannan tafarkin nasa na inkarin abin da yake yaqini na kuma ainihin wato abin da yake an sallama yayi inkarin sa to sai yabi irin wannan hanyar wajar cewa abdullahi bin saba babu shi kama fi kitabi fi shi'r al-jahili kaman da yanda yake cikin littafin sa a cikin waken jahiliya shi'rul jahili
kaduba shi'irul jahili shafi na 22 haythu ankara inda shi wannan daha husain din yayi inkarin anna ibrahima wa isma'ila alayhi masalam kad bana yal ka'aba shi wai bai yadda annabi ibrahim da annabi isma'ila su suka gina ka'aba shi bai yadda ba dan yace bai yadda da dan yace bai yadda da akwai abdullahi ibn saba ba kai mamaki shi a wajen daha husain annabi ibrahim da annabi isma'il ba su suka gina ka'aba ba qa'ilan yana cewa lil qur'ani an yuhaddithana an hadha qur'ani zai iya ba mu labari akan haka yace annabi ibrahim da annabi isma'il sun gina ka'aba walakin la yalzamu annahu waqa amma ba lalle fa abun ya faru ba fa kajuba an fahimta lil qur'ani an yuhaddithana an hadha qur'ani zai iya ba da labari yace annabi ibrahim da annabi isma'il sun gina ka'aba amma ba fa lalle abun ya faru ba wa huwa qad sara ala tariqati shakki fi kulli shay dan haka yana tafiya akan irin wannan tafarkin nasa na kokonto akan komai shi komai ma zai iya kokonto yace ba haka bane wa amma hadha da haka kaga shi wannan ba a magana sa dan yace bai yadda da abdullahi ibn saba ba haka saurare shi ya ce annabi ibrahim da annabi isma'il ba su suka gina ka'aba wa idh yarfa ibrahim alqawaid min al-udu wannan magana yace qur'ani zai iya bada labari amma ba lalle abun ya faru ba wa amma hadha al-askari amma shi wannan murtada al-askari din fa hawala shi kuma sai ta kokarin an yulbisa ala an-nasi yarkirkita mutane idza ama domin yariya cewa anna dariqatahu ilmiya wai wannan hanyar da yabi wajen tabbatar da magana sa cewa babu wani abdullahi ibn saba wai hanya ce ta ilimi yabi bincike ya tabbatar cewa a tarihi babu wani abdullahi ibn saba wa annahu jama'a al-ahaditha wai shi sai ya ce wai ai ya tattara hadisai war riwayat da ruwayoyi allati zakarat ibn saba wanda duk suka ambaci abdullahi ibn saba wa sabatat indahu wai duk ya tabbata a wajen sa annahu min dariqi sayf ibn umar wai duk hadisan da ruwayoyin da aka samu duk da yabi su sai ya ga duk an same su ne ta hanyar wani rawi da ake kiransa sayf ibn umar wa sayf shi ko sayf ibn umar din nan kazzabun makaryaci ne fala wujuda idan ibn saba to tunda ruwayoyin dinna umar bin sayf bin umar ne to kaga kenan babu wani abdullahi bin saba shi a wajen sa wa hadha batilun wannan magana ta murtadan askari rusasshiyar magana ce min wujuhin ta fuskoki da dama fuska ta farko jaa inda ibn asakir min dariqi ammar ad-duhni an samu ruwaya da tazo daga ibn asakir ta hanyar ammar ad-duhni an abi tufail da kuma hanya wa min dariqi shu'ba da kuma ta hanya shu'ba an salamata an zaid ibn wahab dukkanin su zakarabna saba lamma ji'a ila aliyin ya ambaci abdullahi ibn saba a lokacin da yazo wajen sayyidina ali walaysa min dariqi sayyid bin umar kuma wannan hanyar ba hanyar sayyid bin umar bace in shi murtada al-askari ya nuna cewa ai ya hanyar Sayyid bin Umar duk tana aka samu ruwayoyin to ga wasu hanyoyin ga wata hanyar da aka samu ba ta Sayyid bin Umar ba cewa shi wannan Abdullahi bin Saba din ya je wajen Sayyidina Ali ka koma cikin tarihi Damascus mujalladi na 29 shafi na 9 a cikin tarjumar da ainihin wato aka yi wa Abdullahi bin Saba na biyu asbata kathiru min mu'arrikhi shi'a da yawa daga cikin malaman tarihi na shi'a sun tabbatar wa jami'i maqalatihim da masu tattara maganganun su wa muhaddithihim da malaman hadisan su duk sun tabbatar da hadhihi shakhsiyya wannan mutum Abdullahi ibn Saba fi kutubihim a cikin littafan su ɗan shi a su kansa akwai malaman da sun tabbatar da cewa akwai Abdullahi ibn Saba fa hadha nubakti ga wani malamin shi'a da ake kira nubakti fi kitabi a cikin littafin sa firqu shi'a بعد ان ذكر اقوال ابن سبا باين يا امبچو مغانغانو اكن عبد الله بن سبا قال سيتي وهذه الفرقه wannan kungiya tusamma as-sabaiya ana kiranta sabaiya ashabu abdullahi bin saba almajire magoya bayan abdullahi bin saba kuma no bakti dan shi'a ne an fahimta ka duba firqi shi'a shafi na 22 waqad tuwfiya no bakti fil qarn ath-thalith kuma wannan no bakti din ya rasu tun a karni na 3 al-hijri rawa al-kishi haka al-kishi shi ma wani malamin shi'a ne fi kitabi a cikin littafin sa rijalu shi'a shi ma ya ruwaito an Abi Ja'far alayhi salam wato daga Abi Ja'far as-Sadiq cewa anna Abdullah ibn Saba wace Abdullah ibn Saba kana yadda in nubuwa yace mutun ne wanda aka samu yana da'awar shi annabi ne yana da'awar annabta wa yaz'umu anna amiral mu'minina alayhi salam huwa Allah kuma yana cewa amirul mu'minina Ali shi kuma Allah ne inji wa al-Kishi a cikin litabun Rijalu Shi'a ka duba wannan litafi Rijalu Shi'a shafi na 98 warawa riwayatin ukhra an Ja'far as-Sadiq yayi wasu riwayoyin daban kuma daga Ja'far as-Sadiq fi dhikr bin Saba wajen ambaton wannan mutum Abdullah bin Saba hatta zakara akthara min 5 riwayatin har sai da ya kawo sama da riwayoyi guda 5 as-Saduqu fi kitabihi man la yahdhuruhu al-faqih akwai wani da ake kira as-Saduq shi ma a cikin littafin sa dukkan Shi'a ne littafin sa mai suna man la yahdhuruhu al-faqih shi ma ka duba rakam na 955 sannan akwai ad-Dusi Sheikhu Da'ifa ad-Dusi Sheikhu Da'ifa shi ma dan Shi'a ne a cikin littafin sa Rijalu Dusi shi ma a shafi na 1 akwai An-Nuri ad-Tabarisi An-Nuri ad-Tabarisi shi ma dan Shi'a ne an fahimta An-Nuri ad-Tabarisi shi ma a cikin littafin sa ainihin Mustadrakul Wasail mujalladi na 18 shafi na 169 wa gairuhum kathir da wasun su ma da yawa to wanne al-majlisi ko yawa akwai al-majlisi ma baqir ulumil a'imma indahum wanda shi ma yana daga cikin manyan malaman su a cikin littafin sa Biharul Anwar wanda wannan Biharul Anwar din littafi ne da suna ji da shi sosai ya kai wajen sama da mujalladi 100 an fahimta to shi ma a cikin wannan littafin nasa Biharul Anwar mujalladi na 51 shafi na 210 da mujalladi na 42 shafi na 146 sannan shi kuma Nuri ad-Tabarisi din da wasun su ma da yawa taraktuhum li adami al-izala yace din na basu ban kawo su ba saboda kar a tsawaita magana dan haka wayannan su kansu wa shahida shahidun min ahli ha su kansu sun tabbatar cewa wannan Abdullah ibn Saba din akwai shi to insha Allah sai mu tashi wa amma ahli sunna abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya kuma bamu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata